Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin murar zamani, sunana Abba Isa Muhammad, kuma a wannan makon hudubar Juma'ar da ka masallacin Juma'a da ke shalkwatar na 'yan sandan jihar Kano da ke unguwar Banfai a nan Kano, ta mai da hankali ne game da mahimmancin azubtar watan Sha'aban da muka shiga, wanda daga shi ne kuma za a shiga watan azumin Ramadana mai albarka. Har ma kuma limamin masallacin SP Abdulkadir Haruna ya mana ƙarin haske game da hudubar da ya gabatar.
A wannan sati hudubar mu tana jan hankali ne ga 'yan uwa akan wannan wata mai albarka da Sha'aban, wata ne da yake dauke da miza duk akan sauran watanni, kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita keɓance shi da azumi mai yawa a cikinsa. Sai da Aisha ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gan shi yana yawaita azumi ba kamar yadda yake yawaita a cikin watan Sha'aban. Sai ya ce ai wata ne da Allah ke ɗaukaka ayyukan bayi, yana ƙara ɗaukan su gare shi, don haka ina son a ɗauki aiki na ya zamo da nauyi da yawa a cikinsa. Don haka ya kasance yakan yawaita azumi a cikinsa, sannan kuma yakan yawaita ayyukan alkhairi a cikinsa. Kuma cikin wannan wata Allah yana gafarta ma mutane baki ɗayansu, sai wanda suka kasance sun yi shirka ko ko wanda ya kasance akwai gaba a tsakaninsu da 'yan uwansu. Don haka yana da buƙatar mu yawaita ayyukan alkhairi, mu yawaita kusantar Allah subhanahu wataala da kuma masu ƙaramin ƙarfi da yawaita musu, da kuma kasancewar a matsayin azumin wannan wata kamar wato sunna ce ta gabanin sallah, sallolin da ake na kafin sallah da bayan sallah. Ma'ana yawaita azumi cikin wannan wata ga Ramadana, sannan bayan Shawwal kuma sai shi ma bayan Sha'aban Ramadan kuma sai ayi azumi a watan Shawwal, sai ya zama mutum yayi kamar wato sunna ce ta kafin sallah da kuma sunna ta bayan sallah. Ubangiji ta Allah ya da ta da mu da dukkan alkhairi da kuma kai rawo mu ga watan Ramadan da albarka, ya azumta mu da azumta sa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da fatan Allah ya samu amfani da abin da muka ji, amin. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Sunana Abba Isa Muhammad, akan mita 88.5 da laifin mu da zamani. Sai kun sake jina anan gaba.